Aleluia, Jesus.
Gede zaki sarkin sarakuna, a gede zaki sarkin sarakuna, ubangijin ubangije iyayen giji, kai ne gagarin misali da kai ake misa ta misalai, ba wanda ya isa ya misa ta kai ya ubangije Allah. Wannan ana maganar cewa kana da ilimi, amma ilimi ta ganka a hanya ta ruga gida ta doki jika, aka cewa ilimi ina zaki je tace zan koma makaranta, an ce ubangiji kai ne mai kauna, amma kauna ta ga zuciyarka tace a canza mata suna dan bata isa ba. Ubangiji wa yake iya da kai ubangiji wa ke ja da kai kai ne mai dangana mai sa tsohuwa gudu a komin tumbinin maciji ta isa ta razana dan zakiwa ubangiji kai ne sarkin sarakuna kai ne mallacin mahalatai ubangiji kai ne sarki kai ne mai iko duka ba wanda ya isa ya misalta ka da kai ake misalta misali da kai ake misalta misali an ce kana da jiyajiyan kai amma jiyajiyan kai kace in ta gaji kai kake masa tamaiko an ce kai ne mai tagomashi amma tagomashi kace kai ne kake bata mashi an ce kana da ilimi ilimi ta ganka kace a canza mata suna ta koma makaranta an ce kai ne mai kauna kauna ta ga zuciyar ka kace a canza mata suna bata isa ba ubangiji wa ke ja da kai komai tumbunan maciji ta kasa ta raza Kana Anzaki, Kana Anzaki, Kana Parko, Kana Kogai, Kana Medo Paka, Kana Yabo, Kana Ikabita, Omanji Kana Akana.
You are the king,
you're the king, you're the king.
Yabonzaki Yahuza,
Yabonzaki Yahuza,
Kana Kogai.
tua cine che you reign forever. Just the voices. Ya Jesu kaine farko. I kaine come. I can't hear you. You're my king. You are my king. You are my judge. You are my lawgiver. You are my king. You are the king of all the earth. But you're my king. Yes, you're my king.